get so tired hanging around this town. All this old city life can sure bring a fella down. So tired trying to sleep at night. All this old city light, they keep on burning bright. But I fella down. But I die. Da 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 da